أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، ومن علينا بأعظم دين شرع، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. منا صوم ودميك قوليا الله تعالى kamar kullum muna ƙara gode mishi, muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, abun sonmu, abun koyinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya. Bayan haka, yau 22 ne ga watan Ramadan shekara ta 1443, a ɗaya gefen kuma yau 23 ne ga watan 4 shekara ta 2022 miladiyya kenan. Idan ba a manta ba, a ci gaba da karatu a wannan wuri mai albarka, a kuma wannan sura mai albarka. Jiya shi malam yana karatu ne a suratul hadid. Suratul hadid kuma har an soma surar, an karanta aya ta farko da kuma aya ta biyu. Sannan malam ya soma bayani akan abinda ita wannan sura take magana akai. Yana da kyau duk surar da ka soma karatu a ciki, to kai ta tunatar da kanka babban abin da surar take magana akai. Allah ta'ala cikin hikimarsa, kowace sura za ka ga tana da take, a ce wannan suratu kaza kenan, suratu kaza. Misali a ce suratul nas, a ce maka suratul falaq, a ce suratul ikhlas. Haka idan aka ce misali suratul ikhlas, wannan ko ba a gaya maka ba, wannan surar tana magana ne akan tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan abin da bai dace da shi ba, ya zama shi ne shi kadai, babu wani wanda yake kama da shi ta kowace fuska. Suratul Ikhlas, to haka kowace sura. Misali in muka ce suratul Baqara, an ambaci Baqara, an san dai labarin abin da ya shafi wannan saniyar. Misali haka a ce suratul Ali Imran, kai ma ka san babban abin da take magana. Daga ciki akwai yanda aka yi maganar Ali Imran, inna Allah astafa Adam wa Nuha wa Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al-alamin. Azo suratul Nisa'i, to kaga za a yi maka bayani akan mata kenan. Suratul Nisa'i har wata irin waɗannan matan ta ɗauki wannan, tana ta irin matan nan ne masu ikirarin ƴancin mata, masu nuna mata matsayinsu ya kai inda ya kai, ba kamar yadda muke ganinsu ba. Tana cewa ko a Alkur'ani, Allah ta'ala ai ya ambaci suratul Nisa'i, ta ce amma ba suratul Rijal. Tana so ta nuna su wane ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ce akwai suratul Nisa'i amma ba suratul Rijal. To duka wannan haka Allah ta'ala yake al'adar sace, to ita wannan suratul hadid ikon Allah wato al-hadid ma'anarsa dai bakin karfe hadid bakin karfe to daya daga cikin manya-manyan abubuwa da take magana akwai maganar al-hadid Allah ta'ala yana so ya ja hankalinmu ya nuna mana cewar bakin karfe muhimmancinsa da fa'idar bakin karfe musamman a wannan zamanin ikon Allah idan zamanin da su ba su iya gano sirru dake cikin bakin karfe ba to mu a wannan zamanin an gano an gano Allah ta'ala yana maganar yanda bakin karfe zai zama kayan aiki na amfani musamman na abin da ya shafi sana'o'i musamman abin da ya shafi injuna manya-manyan injuna waɗanda ake amfani da su ta fuskoki daban-daban yadda suke fada a turanci a ce kamar factories bakin karfe musamman kuma da Allah ta'ala zai ambaci da kuma yanda bakin karfe yake da hatsari da garari yana da cutarwa babba hadda guba a cikin al'amarin bakin karfe da yawa ikon Allah in Allah ya faɗi abin haka kawai sama-sama ba za ka gane ba sai ka samu ahalin abin sun maka bayani sai ka samu ahalin abin yanzu bakin karfe kawai mu da misali ba layinmu ba ne wannan bakin karfen misali da su ake amfani wajen manya-manyan masana'antoci misali kamar wurin ajakuta ajakuta menene ake kira ajakuta steel rolling company ajakuta steel rolling company lokacin da wannan wurin yake aiki inda zaka je misali a rufe maka ido kawai sai a dauke ka ba a bude maka ido ba kawai sai a cikin inda ake narka karafuna sai a ajiye ka a wurin in baka yi hankali ba zaka tsorata ka ce ko jahannama jahannama ce kamar jahannama jahannamar duniya to sannan Allah ta'ala yana maganar bakin karfe yadda ake kayan yaki fihi wa anzalna al-hadida zamu zo mu gani Allah ya faɗa qarara wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun kuma muka saukar muku da bakin karfe muka saukar da bakin karfe a cikin wannan bakin karfen fihi ba'sun shadidun akwai cutarwa mai tsanani wa manafi'un linnas sannan kuma akwai amfani ga mutane to wannan cutarwar bakin karfen kaga da su ake kamar abin da ya shafi igwa an san igwa ai igwa wani lokaci igwar kaga akwai mai tafiya da taya misali akwai masu tayo akwai masu tafiya da kacha wanda duk inda ta sa gaba sai ta rusa ko da ginin nan ne a banda masallaci kai a bada misali da wani wuri daban duk inda ta fuskanta da yardar Allah ta'ala sai ta rusa shi igwa kalli irin bindigogi yanzu da ake shirya su Allah ta'ala tuni yayi mana bayani akan al-hadid wannan suratul hadid kenan wanda insha Allah ta'ala idan muka tafi can cikin surar za ka ga bayani filla kuma za ka yi mamaki tuni Allah ta'ala ya saukar da irin wannan bayanin a cikin al-Qur'ani mai girma idan abin da ya shafi makamai ne duka da irin wannan karafunan ake duk wani abu na cutarwa hadda irin abin da ya shafi menene mai linzami wanda za a jefa a kashe mutane dubbai wannan kenan wa anzalna alhadida karanta mana ayar sosai wai kada mu yi riga malam masallaci wannan kamar aya ce ta nawa ma a cikin surar amma abinda muke so mu ja hankali akai kowace sura Allah ya sa mata take kowace sura ga takenta ita kuma wannan surar takenta shine me alhadid kuma ka gane yanzu kan mecece hikimar saka ma wannan sura taken alhadid babban abin da take koyarwa wannan surar tana bayani ne akan bayanul iman i'tiqadan wa qawlan wa amalan bil amwali wal abdani fi sabilillah wannan babban abin da take koyarwa kenan bayanul iman surar zata ci gaba da bayani akan imani imani da karkasuwansa baki daya na abin da ya shafi i'tiqadan akwai abubuwa na imani da kudurcewa kawai zakai ka ji shi a zuciyarka ka yadda a cikin zuciyarka akwai abin da za a gaya maka baka ganshi ba baka ji shi ba baka taba shi ba baka sansune shi ba baka dandana shi ba amma kuma a ce maka kai imani da shi to sai kai imani alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'minuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to ban sani ba kai muka tafi haka zai Allah rahma yana ta kawo ayoyi kam ala ayi hal alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da gaibu gaibu duk abinda baka iya ganin shi abinda baka iya jin shi baka iya sunsuna shi baka iya dandanawa sannan baka iya tabawa wannan ya zame maka gaibu to akwai i'tiqadan a matsayin mu na musulmai akwai irin waɗannan abubuwan Allah ta'ala zai mana bayanin su ba mu babu ɗayan waɗannan biyar din amma kuma sai mu yarda haka Allah ya faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani saboda haka i'tiqadan wa qawlan sannan kuma za a yi bayanin imani dole lokaci lokaci a furta kai magana na imani na faɗan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mana akwai furici qawlan wa amalan haka kuma wurin ayyukanka abun ya tabbata kana aiki daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azamu ma'aikata qawlan wa amalan bil amwali sannan kuma ayi aiki wajen aikin ayi aiki da dukiya wal abdan ayi aiki da gangan jiki fi sabilillah zamu zo muga haka insha Allah ta'ala billah wadannan imanin duka misali kowa da irin yanda Allah ta'ala yayi masa baiwa kowa da baiwar da Allah ta'ala yayi masa to wannan baiwar ake so kai aiki da shi kai amfani da shi wajen daukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala kada ka raina malaman tafsiri duka da kuma malaman ulumul qur'an suna cewa babban dalilin cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada wannan addini har addinin ya kawo gare mu daya daga cikin manya-manyan sabubba na cin nasarar sa akwai yanda ya iya sanya sahabansa dukkan su suka zama ma'aikata duka kowa ma'aikaci ne babu wanda zaka nuna kace wannan ba ma'aikaci bane a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana aiki da abinda Allah ta'ala ya bashi kowa yana kokari ya ga yaya zai yi ya kubuta yayi amfani da damar da Allah ta'ala ya bashi a nan duniya ya nemi lahirar sa har akan yi wani abu a ce idan ka tara sahabbai duka a lokacin nan su wajen 700,000 ka tara su kungurungum din su ana cewa mafi koli wajen aiki a cikin su shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa aiki to sai kuma ya fi kowa imani ya fi kowa aiki sai ya fi kowa imani suna cewa kuma wadda take ƙasa ƙasa a cikin sahabbai duka wanda ba kowa bane ba komai bane wurin aiki ita ce wadda ake kira imra'atun taqumul masjid imra'atun taqumul masjid wata mata ce lokacin da taga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta bayani kowa ya zama ma'aikaci lokacin da taji sallallahu alaihi wasallam yana ta bayanin ayoyin nan wajen aiki aiki idan aka ce aiki ba wai ka zama ma'aikacin menene ba ko ma'aikacin jami'a ko ma'aikacin banki ko ma'aikaci a'a aiki wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi ayyukan ibada da ayyukan alkhairi ita taga ita ba kowa bace ba ta da dukiya irin su Khadija balle ta yi aiki ta ciyar sannan kuma ita ba ta da ilimi ita ba mahaddaciyar Qur'ani bace irin su Hafsa radiyallahu anha sannan ita ba malama bace irin su Aisha radiyallahu anha ita ba kowa bace ba komai bace wasu ma a wata riwayar suna cewa bakar fata ce bakar fata ce shine fa ta zauna ta yi shiru taga ita ma ba za a bar ta baya ba to sai ta je ta sayi tsintsiya ta dora wa kanta sharar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe sai ta share masallaci ta tsaftace masallacin nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi irin abin shin nan sallallahu alaihi wasallam yana sane ya san abin da take yi amma sai yayi kamar bai gani ba bai sani ba sallallahu alaihi wasallam ya ishe ku yana irin wannan ina mutumin nan da bai iya sallah ba lokacin da yazo yayi ta sallah yayi ta sallah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mutane ko da ya gama sallar sai yazo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irji' fa salli fa innaka lam tusalli yace koma ka saki sallah domin baka yi sallah ba sallan nan bata yi ba mutumin nan ya tafi ya saki ta da sallah yayi tai har ya gama ya saki dawowa yace assalamu alaikum ya rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irji' fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka saki sallah baka fa yi sallah ba har sai da akai haka sau uku to kada ka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace tafi yayi sallah sai ya bar duk abin da yake da tattaunawa da jama'a ya zira masa ido yana kallon sallar sa ba haka bane alayhi salatu wassalam sai yayi wani abu kamar bai gani ba kamar bai damu da abin da kake yi ba amma yana sane saboda haka ita wannan matar kamar jiya sallallahu alaihi wasallam bai ganta ba tunda al'adar ta ce ta share masallacin jiya bai ganta ba yau sai yake tambayar sahabbai ni kuwa ina matan nan da ke sharar masallaci sai aka ce ya rasulullah ayya ai ta rasu ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranshi ya baci har yake ce masahabai afala kuntum azantumuni biha shine ba za a gaya mini ba aka kasa gaya mini misali a riwayar muslim yana cewa inna imra'atan kanat takumul masjid wa tunazzifu famatat fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qila lahu matat qala afala kuntum adhantumuni biha dilluni ala qabriha fa ata qabraha fa salla alayha sallallahu alayhi wa sallam ci wata mata ce take sharar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace ni ko ina matan nan dake sharar masallaci sai aka ce ai ta mutu sallallahu alaihi wasallam yace a ta mutu aka kasa gaya mini akwai wasu riwayoyi suna cewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu gaya mishi mutuwar ta ba saboda sun raina aikin da take yi suna ganin ba wani abu bane ba wani abun azo a gani bane sallallahu alaihi wasallam yace to akai ni kabarinta mu je a nuna mini kabarinta aka kai shi kabarinta sallallahu alaihi wasallam ya kabbarta yasa sahabbai su kabbarta ya sake yi mata sallah kuma mun sani duk wanda manzon Allah ya sallata duk wanda ya sallata in ba wani dalili bane to ya tsira ya tsira saboda haka ana cewa ita ce mafi ƙasa wajen aiki kaga abin da ta daura wa kanta na sharar masallaci sannan kuma a koli can kaga sayyidina abubakar wanda baka da kamar shi babu kamar shi wajen maganar aiki aiki muna yawan kawo misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wane ne abubakar wane ne shi ka gane shi saboda iya yawan aikin ka na ibada iya yawan aikin ka na alkhairi to iya yawan imanin ka to sayyidina abubakar sai ya fi kowa aiki saboda haka sai ya fi kowa me kenan imani abubakar ya fi kowa imani kowa ne ne hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kawai da sahabbai haka wala Allah saboda dalilai da yawa daga cikin dalilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma sahabbai wane ne sayyidina abubakar sai yake ce da su man asbaha minkum al-yawma sa'ima tun kafin azhar kenan tun kafin zawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yau a safan nan wane ne ya wayi gari a cikin ku yana azumin nafila sahabbai suka yi shiru sayyidina abubakar ya daga hannu yace ana ya rasulullah ni ne ni ina azumi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man atba'a minkum al-yawm al-janaza a yau dinnan wane ne a cikin ku ya bi janaza aka yi mutuwa yaje aka yi wa gawar wanka ya sallaci gawar sannan ya bi ta makabarta wane ne sahabbai suka yi shiru sayyidina abubakar ya sake daga hannu yace ni ne ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sake cewa wa man at'ama minkum al-yawma miskina a yau dinnan a cikin ku wane ne ya ciyar da wani talaka miskini sahabbai suka yi shiru abubakar ya sake daga hannu yace ana ya rasulullah guda nawa kenan na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wa man aada minkum al-yawma marida yau dinnan da safan nan wane ne a cikin ku ya ziyarci wani mara lafiya dan ya gaida shi sahabbai suka yi shiru abubakar ya sake daga hannu ana ya rasulullah wata kila da sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da Abubakar ya ci gaba da daga hannu da zai ce wa man qara'a minkum al-yawm al-qur'ana Abubakar na san zai ce ana wa man sabbaha wa hamidallaha al-yawma minkum al-yawm na sani da Abubakar zai saki daga hannu da manzon Allah ya ci gaba la'alla da sayyidina Abubakar ya ci gaba a hudun nan manzon Allah ya tsaya sai yake cewa kamar alaihi salatu wassalam ya jinjina ya girgiza kai yace Abubakar kenan Abubakar kenan sai yace majtama'ana fi mri'in illa dakhala aljanna majtama'ana fi mri'in illa dakhala aljanna babu mutumin da zai tara irin waɗannan ayyukan ibada da ayyukan alkhairi face ya zama dan aljanna to irin su sayyidina Abubakar kenan irin su Abubakar kenan wajen aikin ibada aikin alkhairi baka da kaman shi babu naji ne ina maganar ko zai hada shi da sayyidina Umar ko sayyidina Umar ba za ka hada shi da Abubakar ko sayyidina Umar babu a cikin sahabbai duka shi kanshi sayyidina Umar din da kake magana Umar ya taba sallama wa sayyidina Abubakar an yi lokacin da sayyidina Umar ya ga dukkan sahabbai babu mai yawan aikin ibada kamar Abubakar babu mai yawan aikin alkhairi kamar Abubakar sai ya soma tunanin ya ga yadda zai takara da shi wajen ayyukan ibada yayi takara da shi wajen ayyukan alkhairi la'alla wata rana ya tsere mishi la'alla ya tsere mishi saboda haka sayyidina Umar kullum abokin takararsa shine sayyidina Abubakar a ƙarshe shi kansa sayyidina Abubakar yace ya sallama ta sayyidina Umar yace ya sallama har yana cewa ma sabaqtuhu ila khairin illa wajadtuhu qad sabaqani ilayhi yaqsidu Abubakar yace wallahi ban taba tsere wajen ayyukan ibada ban taba tsere wajen ayyukan alkhairi da Abubakar ba face ya tsere mini to wannan watakila inda zamu tsaya akan wannan sai zama kamar shine karatun mu na yau wato babban abin da muke so mu ja hankali akai tunda dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ma'aikata ne kuma a haka aka yi nasara kenan mu ma abin da ke kanmu yanzu kowa ya zama ma'aikaci ana kuma zai so bai shiga sura zai zo din جزاكم الله خير حافظ على رمى آيات تنا مجنر وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كتشي كوا يزم ما أي كتشي كوي أيكي أيكي كوي إذا أنا مجنر أيكي أنا مجنر أيكن عبادة دا أيكن الخير أيكن عبادة دا أيكن الخير da haka sai ayi nasarar rayuwa ta duniya sannan kuma sai ayi nasarar rayuwa ta lahira ina tsoro kar ya zama kamar wata muhadara akan ayyukan alkhairi ya kamata mu yi abin da ke gaban mu na fassara waɗannan ayoyi amma dai abin da muke so mu yi magana anan akai mu ja hankali akai sune waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko da yardar Allah ta'ala zaka zo ka ga sirru na da Allah ta'ala ya ambaci wannan sura da suratul hadid sura da take bayani akan bakin karfe sannan abu na biyu surar tana bayani akan imani na wajen abin da ya shafi i'tiqadan wa qawlan wa amalan bil amwali wal abdan fi sabilillah dole kowa ya zama mai imani sannan dole kowa ya zama ma'aikaci kowa yanda zaka buga misali da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan ma'aikata ne ikon Allah kuma suka ci nasarar rayuwarsu ta duniya kuma za su ci nasarar rayuwarsu ta lahira mu kuma yau sai ka buga misali da mu malalata ba ma aiki gaskiya ba ma aiki da yawan mu ba ma aikata bane idan nace ma aikata ba atina ayyukan ibada sosai da sosai da ayyukan alkhairi sosai da sosai wani lokaci zaka ga wani yayi karatu amma idan mu'amala ta hada ka da shi sai kai ta mamaki ina karatun nashi wani zaka ganshi yana yawan halartar wuraren karatutuka irin wannan idan wata mu'amala ta hada ka da shi sai kai ta mamaki kamar ba shi ba ce ko ba shi bane ne haka ina irin matasan nan masu yawan halartar wuraren muhadarorin nan da ku da yawa ina ganin ku har in aka so mu wani karatu zaka ji matashi ya ce ayi tai sai gari ya waye ce sai gari ya waye wata mu'amala wani abu ya hada ka da ɗayan su sai kaga ba su da kunya ba su da ladabi kai ta mamaki yaro ko da yaushe yana wurin karatu amma wani abu ya hada shi da na gaba sai kaji yayi ashar yaushe ne wani saurayi nan muke ta kokarin raba shi wai zai yi fada da wani dattijo ai ma ya ji kunya ai nace kai din nan yanzu in muka barka kai kuka yi fada da dattijon nan ai ka ji kunyar duniya da lahira duniya da ko ka dake shi ka ji kunya duniya da lahira ballantana ma in ma ya dake ka duk da haka ka ji kunya tsoho dattijo a bar shi zai yi fada da shi hada jiki fa yana hada jiki da dattijo saboda Allah sai ka gane wace irin tarbiya ce wannan wace irin tarbiya ce wannan saboda haka yanda sahabbai suka yi nasara a kasancewan su ma'aikata ikon Allah mu kuma sai muke neman mu fadi saboda kasancewan mu ba ma aiki wannan abubuwa guda biyu sune ake son duk lokacin da mutum yake karatun suratul hadid ya sa su a cikin zuciyarsa ya sa su a cikin kwakwalwarsa surar tana bayanin waɗannan abubuwa kamar haka surar tana bayani akan abin da ya shafi sirru na bakin karfe surar tana bayani akan abin da ya shafi itiqadi na bayanin imani yadda mutum zai yi itiqadin imani yadda mutum zai dinga magana na imani yadda mutum zai dinga aiki na imani aikin nashi ya zamana da dukiya da kuma gangan jikinsa waɗannan su ne abinda surar insha Allahu ta'ala za ta mai da hankali a kai Allah ta'ala ya datar da mu bismillah ala rahman
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim
ayata uku ko
هو الأول والآخر والظاهر والباطن
آه
كل شيء عليم
نعم تجيب
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
نعم
يعلم ما يلج في الأرض وما
wannan kamar yadda bayani ya gabata jiya an karanta aya ta farko an yi dukkan bayanin da ya kamata a yi sannan an karanta aya ta biyu an yi bayanai duka wanda ya kamata a yi saboda haka yau za mu so mu karatu ne akan aya ta uku aya ta uku Allah ta'ala yana cewa huwal awwalu Allah ta'ala shine na farko kuma yana daga cikin sunayen Allah ta'ala al-awwalu Allah shine na farko wanda kafin shi babu wani kafin na farko babu wani shi shi kadai ne shine na farko huwal awwalu wal akhir kuma Allah ta'ala shine na karshe bayan Allah subhanahu wa ta'ala babu wani kafin Allah ta'ala yayi halittu duka lokacin da babu kowa babu komai ka suranta babu komai har mala'iku daga shi sai shi kadansa sai zatinsa saboda haka shine na farko a lokacin da babu wani na farko sai shi wal akhir kowa komai zai zo ya kare komai kullu man alaiha fanun na'am komai zai kare kowa har mala'iku saboda haka zai sake ragewa sai shi kadansa da zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala wannan akwai wani abu da surar ta bude da su za ta yi kamar ayoyi kamar guda 7 6 7 ana so a nuna maka zatin Allah ka jinjina da daukakar Allah subhanahu wa ta'ala yanda babu kamarsa ayoyin kullum idan da zaka dinga karanta su zaka kara ganin kima da girman Allah ta'ala zatin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala huwal awwalu shine na farko wal akhiru kuma Allah ta'ala shine karshe wal zahiru Allah ta'ala shine bayyananne a bayyane koda baka ga Allah ta'ala kai tsaye ba akwai alamomi abubuwan da ke nuna babu mai irin wannan aikin sai Allah ta'ala kai da kanka ka san irin wannan aikin yafi karfin kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah huwa az-zahir kuma yana daga cikin sunayensa a kira shi az-zahiru wal batin Allah ta'ala shine boyayye wanda ba a iya ganin sa ba a iya jin sa babu wanda ya isa yace ya ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya isa yace ya ji wani motsi na Allah subhanahu wa ta'ala babu saboda Allah ya boye kansa babu mai iya ganin sa babu mai iya jin sa sai wanda ya ga daman ya ji shi kamar su sallallahu alaihi wasallam to waɗannan suna daga cikin sifofi da sunayen Allah ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai ya san komai saboda haka wanda ya san komai shine yake irin wannan bayani na komai da komai wanda ya san koman shine kuma yake bayanin komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alim to shi Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh Allah ta'ala shine wannan da ya halicci samai guda 7 bin sha'awa a wannan surar kafin mu samu ina gani to ko dai mu tsaya mun samu ri tsayawa domin muka ce zamu fassara wannan da ya kamata tunda mun samu ri tsayawa sai mu tsaya kar mu fada cikin surar mu zo mu kasa fita har lokaci in kuma masu girma babu shakka yana daga cikin abubuwa da suke tabbatar da gaskiyar alqur'ani mai girma suke tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abinda wannan surar ta yi bayani wannan surar daga cikin manya-manyan abubuwan da ta yi bayani sai ga su sun tabbata a wannan zamani shine na abinda ya shafi wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas yanda Allah ta'ala ya bayani akan muhimmanci na bakin karfe yanda yayi bayani akan yanda cutarwa da masifu da bala'i da mayata suke kunshe a cikin bakin karfe. Muka ce ya ishe mu dai irin makamai da ake kerawa a yau da irin waɗannan karafuna, har ma wani babban misali na kusa nan wanda kowa ya sani yanzu kam shine wanda muka kira kamar igwa. Igwa ko da Hausa me ake kiran igwa? Na'am, igwa wanda wata ko zaka ga ba ta da taya ma, tayar ta kacha ne, kacha wanda in ta sa gaba duk inda ta fuskanta sai ta rusa, duk inda ta fuskanta sai ta rusa. Abu na karshe kafin mu marabci manyan malaman mu da suka shigo, muna so mu ja hankali kamar haka, musamman ƴan uwa da suke abin da ya shafi fassarar Alkur'ani da tafsirin Alkur'ani mai girma. Mun sani a kowane harkar ilimi akwai abin da ake kira adalci, akwai adalci wato kokarin fifita wani sahabi akan wani sahabi ba da dalili mai ƙarfi ba. Muna ba da shawarar a daina yin haka, a daina yin haka. Babu shakka dukkan sahabai yanzu idan ka tara su kowanne musamman ƴan gaba-gaba kowa zaka iya faɗin ga irin falalar da Allah ta'ala ya yi masa, ga irin ɗaukakar da Allah ta'ala ya yi masa, yawaicin sahabai zaka iya yin haka. Amma tunda muna maganar Alkur'ani ne, sahaban nan akwai wasu guda biyar ko shida da dole sai an yi musu adalci kamar haka. Na farko akwai Abdullah ibn Abbas, wanda kowa ya sani ko yaro karami zai ce maka ai wanda yafi kowa sanin Alkur'ani, wanda yafi kowa fasarar Alkur'ani shine Abdullah ibn Abbas. To abinda ake cewa shine babu shakka idan kana maganar fassarar Alkur'ani, idan kana maganar ta'awili, idan kana maganar sanin istinbat al-ahkam, cire hukumce-hukumce a cikin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah, baka da kamar Abdullah ibn Abbas. Sanin fassara na Alkur'ani, ta'awili da kuma sanin hukumce-hukumce, fiqh ko ba komai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'ar cewar Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah ka bashi fahimtar fiqh, ya Allah ka bashi sanin fassara da ta'wil. Shine fassara Abdullah ibn Abbas kenan. Sahabi na biyu Abdullah ibn Mas'ud, wanda wannan kana iya rantsuwa kace a dukkan sahabai babu sahabin da yafi shi sanin asbabun nuzul, sababun nuzul, asbabun nuzul. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud yafi kowane sahabi sanin a ina aya ta sauka, a ina ayoyi kaza suka sauka, akan wa suka sauka, magana akan wa suke yi, ko sura yaushe ta sauka, a ina ta sauka, maganar wa take yi, baka da kamar Abdullah ibn Mas'ud. Saboda haka wata rana yana wani abu kamar abu za mu ce bugan kirji ba, yana nuna kamar shine yafi kowa sanin asbabun nuzul, har yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa shine wa, babu wata aya ko ayoyi face ni ne nafi kowa sanin akan wa ta sauka, a ina ta sauka, da yaushe ta sauka, magana akan wa take, ni nafi kowa sanin wannan. Idan akwai wanda yafi ni sanin haka, tablughul ibl la rakibtu ilayhi, idan akwai wanda yafi ni sanin haka a duniya kuma za a iya hawa abin hawa a je a same shi, wallahi a shirye nake in haura kuma in je in same shi. Wannan yana nuna maka babu. Sannan na uku akwai Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kamar yadda hadithan suke nunawa, Allah ta'ala yayi masa baiwar zaƙin murya da dadin murya. Saboda haka zaka iya cewa a sahabbai duka babu mai zaƙin murya da dadin karatu kamar Abu Musa al-Ash'ari. Saboda haka ma wata rana da sallallahu alaihi wasallam yayi irin zagayen nan, irin zagaye da yake yi, ce ya biya har ta gidan Abu Musa al-Ash'ari, yaji yadda yake karatu washe gari sai yake bashi labari, ka jiya da dare na ji yadda kake karatu, Allah yayi maka baiwar zakin murya. Laqad utita mismaran min mazamiri ali Daud, Allah yayi maka baiwar zakin murya irin ta gidan mutanen annabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari yace, ya Rasulullah, ashe kana ji, ka saurare ni? Yace barai. Yace ai ban san kana sauraro ba ya Rasulullah. La habbartu halaka tahbira, da na rera da na ƙara kyautata muryata ka jita da kyau ya Rasulullah. Wannan Abu Musa al-Ash'ari. Sannan na hudu, Ubay ibn Ka'ab, sayyidul qurra, sayyidul qurra, ai dole kai masa kirari haka, sayyidul qurra, wanda a sahabai ka iya cewa wajen hadda malaman ulumul qur'an suna cewar Ubay ibn Ka'ab, yanda kowane ɗaya daga cikin mu zai iya karanta suratul fatihati, kaga ko da yaushe zaka iya karantawa, wasu mu ko daga barci aka tashe su zasu karanta suratul fatiha, to kamar haka Ubay ibn Ka'ab zai karanta maka Al-Qur'ani min awwali suratul fatihati ila akhiri suratul nas, min awwali suratul fatihati ila akhiri suratul nas, saboda ƙarfin haddarsa. Wani abu da ke tabbatar da haka, an yi sallah wata rana, sallallahu alaihi wasallam sai karatu ya dan masa tangarda, lokacin da ya jiyo can sai ya ga Ubay ibn Ka'ab, har yake tambayarsa, hal sallaita ma'ana? Qala na'am ya Rasulullah. Qala falima lam taftah alayya alqira'a, kai sallah tare da mu? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kai sallah tare da mu? Yace eh. Yace to ya baka mini budi ba, ya baka mini budi ba, ina tsoro ga babban malam a zaune, kada in tsawaita, na so in ambaci. Ah, hudu kenan ko? Hudu. Na biyar, musaka Zaid bin Thabit, wanda shi kuma sanin harufa da kalmomi, idan ka hada banda haddar Al-Qur'ani, akwai haddar, ga haddar, ga samartaka, dan lokacin yana dan wajen shekara 38 ma, sannan kuma ga iya sanin kalmomi da irin fawasilil ayat da duk wani abu na abin da ya shafi rubutun Al-Qur'ani, Zaid bin Thabit kusan ya fi kowa. Shi yasa ma lokacin da aka tara Al-Qur'ani a zamanin Abubakar, sosai da sosai aka zauna wane ne a cikin sahabai zai jagoranci tara Al-Qur'ani, har Allah ta'ala ya datar da su da Zaid bin Thabit. Haka a zamanin Uthman, wane ne zai jagoranta? Allah ta'ala ya datar da su da Zaid bin Thabit. Na shida, na ƙarshe, Uthman bin Affan radiyallahu anhu, shi kuma shugaban at-tamassuk bil Qur'an al-Karim da'iman abadan. Abdullah Uthman bin Affan shi kam rungumar al-Qur'ani da karatun al-Qur'ani, duk da ya haddace al-Qur'ani, amma kullum karatunsa da mushaf yake yi, kullum sayyidina Uthman sai ka ganshi da al-Qur'ani, har ma ana ganin a dukkan sahabbai babu wanda ya kai sayyidina Uthman lizimtar daukar al-Qur'ani mai girma. Ya ishe mu ma ko lokacin da aka kashe shi, ya ishe mu an kashe shi, ka san al-Qur'anin sa yana bude, wanda ke nuna maka yana karatun al-Qur'ani. Saboda haka da wannan muke jan hankula, lallai Allah ta'ala ya fifita wasu sahabbai akan wasu, amma idan kana maganar al-Qur'ani waɗannan sahabbai sai ka jera su kamar haka, wallahu a'lam. A ganin ga malam ya iso, kuma lokaci yana hararanmu, muna maraba da babban malaminmu malam Aminu Daurawa, ɗaya daga cikin manyan malamanmu da suke gabatar da tafsiri a wannan gari mai albarka. Alhamdulillahi yau ya kawo mana ziyara wannan babban masallaci na Ahmadu Arabi, wanda aka fi sani da Miyetti. Malam, muna yi maka barka da zuwa. Tunda muna da mintoci da yawa yanzu kam, tunda malam ya iso, da ba mu da mintoci sosai, amma yanzu tunda malam ya zo, ina ji muna da kusan minti 35, minti 35, ma iya bar wa malam gabaki daya, malam yayi yanda ya ga dama har lokacin tashi. Malam, muna maka barka da zuwa. Bismillah malam, afwan, bari ne in tashi. Shugaba, ko za ka zo ka taya malam zama?
Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu har muka ga wannan rana ta 22 ga watan Ramadan Hijira 1443 23 ga watan 4 2022. A daidai wannan lokaci, kamar yadda ake gani, mun kawo ziyara wannan masallaci na Alhaji Ahmad Al-Arabi, Allah ya ji kansa. Haduwa ta da muka yi da shi ta ƙarshe ya zo masauki na, bayan ya dawo daga asibiti ana masa wankin koda, na kuma yi masa addu'a da fatan alheri a bisa wannan gagarumin aiki da yayi, da kuma kyakkyawan ƙarshe da Allah ya masa na juya wannan guri daga matattarar kallo zuwa matattarar alqur'ani mai girma. Wannan Allah ya duba zuciyarsa ne, kuma ya sa da ransa yayi wannan gagarumin aiki tare da shawarwari da ya samu daga jagororin waɗannan kwamiti namu na da'awa. Kuma Allah ya sa abin yayi tasiri, muna fata Allah ya sa yana jannatul firdausi, Allah ya yafe maka kurakuransa, Allah kuma ya karbi wannan gagarumin aiki. Dama mun yi magana da ƴan kwamiti cewa a daidai ƙarshe mu ware wasu lokuta domin ziyartar wasu gurare da ake gabatar da tafsiri guda 5 or 6. To shekaran jiya mun je masallacin AA Harun, inda Malam Adam mai hula yake gabatar da tafsiri, mun kai ziyara da yamma. Jiya kuma mun je Pedro Medical Center, inda Malam Adamu Dokoro yake gabatar da tafsiri, shi ma mun kai ziyara ta sada zumunta. To yau kuma a jadawali, dama saura gurare uku, akwai University inda Professor Muhammad Tahir yake gabatar da tafsiri, sai kuma nan, sai kuma inda Malam Adam Ardo yake gabatar da tafsiri a can. Me bambancin kado da arda ne? Duk ɗaya ne? Me bambancin? Ardo mai kuɗi, kado fa? Kado wanda baya jin magana, ba wuce shi ne kado? Okay. Saboda haka mutum ya kuskure zai samu ardo ya sa masa kado, suna da bambanci ko? To alhamdulillahi, muna fata a wannan ziyara Allah ya sa mata albarka, Allah kuma ya ba mu ikon dacewa da alherin da Allah ya kwarara a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na ƙarshen watan Ramadan. An tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiya, Allah ya masa rahama, cewa da 10 ƙarshe na Ramadana da 10 farko na Zulhijja wanne yafi? Kuma da Aisha da Fatima wacce tafi? Na'am? Sai ce to da Aisha da Fatima wacce tafi? Ai ku tsaya ku ji amsar da ya ba mana, ba ku ake wa tambayar ba yanzu. Da 10 ƙarshe na Ramadan da 10 farko na Zulhijja, kowanne falala ta zo a kansa. to wanne yafi falala. Saboda haka yace to abinda Allah ya kunsa a cikin goman karshe na Ramadan shine daren Lailatul Qadr, wanda Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr, khairun min alf shahr, ba wai daidai da alf shahr ba, khairun min alf shahr. Daren Lailatul Qadr yafi wata dubu, wata dubu kusan shekara 83 ne ina jin da wata 6, ko kuma ka ce dare 30,000 sheke daidai da dare daya na Lailatul Qadr. To wannan yasa ake zage dantse. Nana Aisha ta faɗa abuwa guda uku da Annabi alaihi salatu wassalam yake a goman karshe. Tace iza dakhala al-asharu, iza dakhala al-asharu ayqadha ahlahu wa ahya laylahu wa shadda mi'zarahu. Idan goman karshe ya shigo, Annabi alaihi salatu wassalam ahya laylahu, duka daren raya su yake yi, dare goman nan baya bacci. Wa shadda mi'zarahu, yana daure gyautansa da kyau, wato kinaya ta nisan ta iyali ma. Wa ayqadha ahlahu, kuma yakan tashi iyalin sa yace kuma ku tashi ku nemi kusanci da Allah. Ce to wannan shine sirrin da yasa aka fifita goman karshe na Ramadan. Shi kuma goman farko na Zilhijja, akwai ranaku guda biyu a cikin sa, ranar Arfa da ranar Hajjil Akbar. Yadda Allah ta'ala yake yin afwa ya gafara wa musulmi a daren Lailatul Qadr, haka Allah ta'ala yake yin gafara ya jin kai ga musulmi a ranar Arfa. Hannana Aisha ta rawaito mana hadisi cewa babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar ranar Arfa. Shi yasa wanda suke filin Arfa sun more da wannan falala, wanda kuma bai je Arfa ba shi kuma sai ya more da yin azumin ranar Arfa. In kai azumin ranar Arfa, za a kankare maka zinubi na kwana 720, shi da shekara da ta wuce da shekara mai zuwa 362 nawa kenan, 720, to za a yafe maka zinubi na kwana 720. Ka ku ai ba karamin falala bace, wai dan baka je Arfa bane yasa aka baka wannan falalar. Sai yace to ita Arfa da ayyukan da ake aiwatarwa a ranan Yawmul Hajjil Akbar, shine na farko ana yin jifa, na biyu ana yin yanka, na uku ana yin aski, na hudu ana dawafi, na biyar ana sa'ayi. Da haka manya-manyan ayyukan hajji suna karewa ne a cikin waɗannan kwanaki, ranar 9 da ranar 10. Sai ce to sirrin da yasa aka fifita wato waɗannan kwanaki guda 10 farko na Zilhijja, don haka su rana ne da rana ne, darajar da rana take, shi kuma wannan darajar da daddare take. Kuma yace inna anzalnahu fi lailatul qadr, kaga a cikin dare abin yake. Sannan salamun hiya hatta matla al-fajr, ya fara daga lailu ya kare daga dulubul fajr, kenan shi daraja a cikin dare take. Shi kuma Arfa darajar a rana take. Sai ce to in an kalli rana, to goman karshe farko na Zilhijja sun fi goman karshe na Ramadan. In kuma an kalli dare, to dararen goman karshe na karshen Ramadan sun fi dararen goman farko na, ashe ba su ci karo ba ma, wannan an kalli rana ne, wannan an kalli dare. Ita ta bangaren dare goman karshe sun fi na Ramadan, ta bangaren rana kuma tunda wannan yawmu Arafa aka ce yawmul hajjil aka, wannan kuma lailu inna anzalna fi laylatin wannan kuma yawmu arafa yawmul hajj al-akbar so da aka daren aka kalla can kuma rana aka kalla da aka ba cin karo daga yau an tambaye ka da goman farko na zilhijja da goman karshe na ramadan wanne yafi sai ka ce in an kalli daren to goman karshe ramadan sun fi in an kuma kalli rana to goman farko na zilhijja sun fi kaga ba cin karo suka ce gafata mallan tambayar mu ta biyu da nana Aisha da nana Fatima wace ce tafi sai ce ko mijinta aka kalla ko babanta ko wace an kalli mijinta ne ko an kalli babanta idan an kalli baba to Fatima ta fi in an kalli miji to Aisha ta fi saboda in Aisha ta tashi ta ce duk duniya ba kaman mijina akwai mai ja da ita in Fatima ta tashi ta ce duk duniya ne ko ba kaman babana akwai mai ja da ita sai mu ce to aike baban naki shine mijinta ke wanda kika yi takama da shi a matsayin babanki shine shi kuma tayi takama da shi a matsayin mijinta da aka ba cin karo amma da za a dawo uba kuma da miji na'am wannan ubanta Abubakar wannan mijinta Aliyu na'am yawa kaga a wajen miji wannan ya Abubakar ce wannan kuma a wajen uba wannan ya Abubakar ce wannan kuma a wajen miji yar mata Ali ce saboda haka kenan nana Aisha ta ku kowa sa'ar miji nana Fatima ta ku kowa sa'ar mahaifi to wannan shine ya raba rigimar sai aka ce to da dulul qiyami da kasaratu sujudi wanne yafi nay raka'a biyu a awa daya da nay raka'a goma a awa daya wanne yafi Now, tashi kai awa biyu awa daya amma raka'a biyu kadai kai a awa dayan nan raka'a biyu cal kai shi kuma wannan ya tashi yayi awa daya raka'a goma a awa daya in an kalli tsawaitawa taka tafi tsawo in an kalli yawa tasa tafi yawa amma dukun kare su a lokaci guda to da wanda yayi sallah mai tsawo da wanda yayi sallah mai yawa can an samu dulul qiyami can an samu kasaratu sujudi to da dulul qiyami da kasaratu sujudi wanne yafi kun yi gaggawa bayin Allah sai yace idan mun kalli me raka'a goma a awa daya sujjada sa tafi yawa don yayi sujjada 20 shi ko wannan sujjada nawa yayi 4 in an dubi yawan sujjadu waye fi me raka'a goma yaji in za a dubi yawan sujjada kasaratu sujudi yaji amma an dubi kuma tsayuwa yawan karatun qur'ani me raka'a biyu yafi dadewa a tsaye to sai ya ce to da tsayuwa da sujjada wacce tafi kufi gaka sujjada in an kalli abinda ake karantawa a tsaye yafi abinda ake karantawa a sujjada domin a tsaye me ake karantawa a sujjada me ake yi to da karatun qur'ani tasbihi wanne yake karatun qur'ani in kuma kalli tsaba tsayuwar ita kanta da sujjadar wanne yafi sujjada tafi tsayuwa amma abin da ake karantawa a tsayuwa kuma yafi abin da ake karantawa a sujjada kuma sujjada tafi tsayuwa shi yasa ba a karanta qur'ani ma a sujjada to da haka za a iya wara matsalar ne a ce in ka dade kana karatun qur'ani to karatun Qur'anin da kake a tsaye yafi abin da shi yake karanta a cikin sujjada. Shi kuma sujjada da yayi tafi tsayuwar da kai. Kenan in mutum yazo zai salla sai kace masa dulil qiyam kake son yi ko kasaratu sujudi ko wani akwai nassi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dulil qiyam sannan ya umarci wani sahabi da kasaratu sujudi. So kowanne kai a ciki babu matsala, kun ga an ware matsala cikin sauki. To shi yasa a wannan lokaci muka ga bari mu amfani da wannan kwanaki guda 10 masu daraja mu ziyarci waɗannan majalisosi domin ƙara ƙarfafa danƙon zumunta da kuma danƙo na musulunci da kuma yi wa juna addu'a tunda mun shigo 10 ƙarshe, kuma addu'o'i suna da tasiri a wannan lokacin. Shi yasa Nana Aisha tace ya Rasulullah idan na dace da daren Lailatul Qadari me kake ga ya kamata in roki Allah? Sai ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wato ba wata addu'a a duniya da ta kai wannan. Idan kace ma Allah Allahumma innaka afuwun to kai tawassali da sunan al-afu. Al-afu ismu min asma'illahi ta'ala wal-afu sifa min sifatillahi ta'ala ya'fu wa yaghfiru wa yarhamu. Wannan kuma asar ne na sunan Allah ta'ala, da haka wannan sunan yana cikin suna muta'addi ba lazim ba, don haka yana daukan ma'anoni guda uku. Ma'ana farko shine tabbatar da sunan Allah al-afu, sannan tabbatar da sifar Allah al-afu, sannan tabbatar da wato tasirin wannan suna shine Allah yana wa mutane afuwa. Ka san abin da ake kira afuwa? Idan Allah ya maka afuwa to ba za a dora skelin ka ba ranar alkiyama, ba za a auna a galefin da kai ba, kawai an yafe. In kwamiti ya shiga ya zama an yafe lahira to zai tashi ne fa kawai a ce ya wuce aljanna bila hisabin wala iqabin. Abin da ake kiran an maka afuwa shine an tashi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam list din wanda za su shiga aljanna da sunanka a ciki. Kana filin alkiyama za a ce wane dan gwambe, a ce gani nan, a ce tashi ka shiga aljanna bi rahmatillah. Shine ma'ana an maka afuwa. Abin da ake kira in an maka afuwa, abin da ake nufi duk kurakuran da kake a duniyan nan gabaki ɗaya an yafe su, shine ma'anan afuwa. Abin da ake kira afuwa in wani zo lahira gaban Allah ya tsaya ya ce na bin ka bashi, sai Allah ya dauka a cikin falalarsa sai ya biya shi bashi. Daga ba abin da ya fi a duniya irin a ce an maka afuwa. To sai kai wa Allah tawassali, kace Allahumma, ka kai tawassali da suna biyu. Allahu shine ma'anan Allahumma, ai ya Allahu ne. In kace Allahumma kamar daidai yake kace da ya Allahu, saboda ma din nan da aka sa in ka dora hannu a kanta zaka ya koma Allahu. Ma din nan kuma ya ce ta nida aka sa ta a gaba sai aka dunkule ta aka yi mata shadda. So da kan kace Allahumma, kace ya Allahu, ka kai tawassali da sunan ya Allahu, sannan kace innaka afuwun, kamar kuna magana ne kai da shi. Sai kace innaka, innaka baka ce innahu ba, sai kace innaka, kamar kuna magana ne dare kai da Allah. Innaka afuwun, kai mai yafiya ne, haka kake dama, sunanka ne, sifarka ce, kuma aikinka ne kai afuwa. Innaka tuhibbul afwa, kai ma kana son mutane su dinga yafewa juna. To fa'fu anni, nazo da kurakurai ina son kai mun afwa. Mallan kai ta addu'an nan tun safa har dare kake yanke ta, in ba karatu Qur'ani kake ba, kwana 10 nan kai tayinta da safa, kai tayinta da daddare, saboda in ka tura ta da yawa ka samu daya ta shiga, Allah ya ce to naji dai wannan. So da shi Allah so yake a dame shi, dan adam ne ba ya san damuwa, amma shi Allah ya fi son mulhin, masu naci, ka nace kai ta gaya wa Allah, kai ta gaya wa Allah har ya baka. Dan adam ne in ka dame sai ce kai kafiya naci. La tas'alanna bunayya adam hajatan wa sallil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdhabu. Yace kakka damu dan adam da tambaya sai ka kure shi, amma damu Allah da tambaya, yi tai masa tambaya, nace. In kana ce kana ta faɗa masa abu, kana son kaza, kana son kaza, to Allah sai a shirye yake baka abin da kake so. Saboda haka mu roki Allah wannan addu'a mu dage a cikin waɗannan kwanaki guda 10 domin neman afuwar Allah da rahman Allah da jin kan Allah gare mu da iyayenmu kuma ƙasar mu tana buƙatar addu'o'in mu a wannan lokaci. Kun dai ga bangarorin Najeriya zaka iya kasa su kashi uku. Akwai bangaren da sun zama tashin hankali ya yawa. Hakuwa ma tsorace yake. Kana gida a tsorace kake, kana kwanci a tsorace, kana hanya kwanci a tsorace kake. Akwai kuma yankin da dan dama dama dan samu fitina, a dan samu kuma sauki. Akwai kuma yankin da Allah ya tsare su. Kamar Kano da Bauchi da Gombe. Waɗannan fitintunin baka jin su. To mu yi addu'a uku. Mu gaya wa Allah cewa inda fitinar ta yi kamari, Allah ya lafar da ita, ya kwantar da ita, ya yayyafa mata ruwa. Inda take tasowa ta mutu, Allah ya dakatar da ita. Inda kuma bata zo ba, to mu ta roƙon Allah kada ya kawo ta. Zaman lafiyar da ake ciki, Allah ya tabbatar da shi. Jama'a, zaman lafiya duk shi ya jawo wannan, har karatun nan da muke zaman lafiya ne. Idan ba zaman lafiya ana nufin ba jami'o'i, ba masallatai, ba sa. Kun dai ga corona lokacin da aka yi kururuwanta, aka rufe ko ina. To tashin hankali ba shi da daɗi. In baka san tashin hankali ba, ka tambayi abin da ke faruwa a Libya. Kasar da saboda tsaba zaman lafiya da ci gaba da alheri ko kulle gida ba a yi. Amma yanzu ta kai saboda musifa da bala'in da aka shiga, has yadda mutum ake yi a Libya. Kasa mutum ake ana nawa wannan irin abin da aka yi a zamanin jahiliya. Saboda tashin hankali, ka duba Syria. Fadar ilimi, fadar karatu, fadar sahabbai. Amma ku duba yadda Syria ta koma yanzu, duk wani gini a rushe shi, an watsa mutane. Wani ya rabu da matarsa har abada, wani ita ta rabu da mijinta har abada, wani ya rabu da babansa har abada, wani ya rabu da ɗansa har abada. Shi yasa tashin hankali, in kaga mutum yana neman sa bai san shi bane, to kan mu kuskura ko da wasa cikin aikin mu ko maganganun mu, mu kawo abin da zai kawo tashin hankali, ko da sunan siyasa, ko da sunan addini, ko da sunan kabilanci. Mu ta addu'a kuma zabe ya kusa. Allah ya zaba mana nagari. Ka bawa Allah ya mana zabe. Mu gaya wa Allah, Allah mun yi zaben, mun yi zaben, mun yi zaben, mun yi zaben. To yanzu dai mun ba maka ka zaba mana. Ko mu ta istighfara, Allah duk wanda ya fi alheri, Allah duk wanda ya zama alheri. Ko da ba shi muke so ba, Allah ka sa mu so shi ko mu zabe shi. Allah duk wanda zai zama mana sharri, ko da shi muke so, Allah ka sa ka cire mana son sa, ka sa mana son wanda zai zama alheri. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Sheikh Doctor, Allah ya saka ma da alheri, ya maka albarka. Kana ta fito da fa'idoji masu amfani, ana ilmantar da mutane. Allah ya maka albarka, ya ƙara iliminka albarka, ya tabbatar da mu akan sunna. Allah ran man da yake ja maka baki, Allah ya saka masa da alheri. Duk mace da yace Allah sa aji. Okay mara ko? In bi ne Allah sa aji. Ai ba laifin ka bane. Ai baka ce amin ba. Ku ku ce Allah sa aji kudu. Ni za a gani da laifi. Ni kuma zan ce eh. Masu daidai su ƙara su ma. Saboda in ana aure lafiya ce take karuwa cikin al'umma. Idan ba a aure to fitina tana nan a ƙasa akwaci. Saboda Allah ya sa mutum zai ji yunwa ya ci abinci, zai ji ƙishiwa ya sha ruwa, kuma zai buƙaci aure, zai buƙaci bacci, zai buƙaci kwanciya. Duk waɗannan abubuwan idan babu su, arziki kuma in ya ƙaru, kiwo ya ƙaru, noma ya ƙaru, zaman lafiya ya ƙaru, malam kullum sai an gaice ka ɗaura aure. Wani ma ba za a gaya ma ba. Ko sai dai ka ji an yi, kawai ka ga mutum da alama angwanci. Tambaya me ya faru ya ce, ai je na amarce malam. To Allah ya ƙara lafiya. Matasa da suke karatu, Allah ya bada nasara cin karatun. Wanda suka gama kuma Allah ya kawo aiki. Waɗanda kuma suke noma da masu kiyo da masu sana'a da masu aiki da masu neman aikin, kowa Allah ya bashi nasara a cikin bangarorinsa. Asu da suke yajin aiki, Allah ya sa su daidaita da gwamnati. Yaran mu su dawo, don aka daɗe ba a dawo ɗin nan ba. Wani ya riga ya shiga lalata har ya ji daɗin lalatar, kaga ba zai dawo ban an dawo. Wani kuma ya kama wani abu ya fara jin daɗin wancan abu, to ko an dawo shi ba zai dawo ba. To wannan barin makauniyar, Allah ya sa da gwamnati da asu a samu wata matsaya a tsaya, ƴaƴanmu su koma su ci gaba da karatu. Allah ya tabbatar mana da alheri. Allah ya mana muwafaka da daren lailatul qadari. Allah ya mana albarka baki daya. Allah ya sauka mana da albarka baki daya. Allah ya kasar mu albarka, ya wa noman mu kiwa albarka, ya wa kiwon mu albarka, ya wa rayuwar mu albarka, ya mana albarka, ya wa matan mu albarka. Allah kai mana arziki duniya da lahira. Allah ka raba mu da asarar duniya da lahira. Allah waɗanda suka rasu a cikin mu Allah ka sa suna jannatul firdaus. Masu laifi Allah ka yafe musu. Allah mu da muke rayuwa Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa, Allah ka ba mu kyakkyawan karshe. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.